الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 30 ga watan Juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 24 ga watan 2 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba da yi idan da tamboyi suna iya gabata na'am to ba karfe kudu ba minti biyu ba a yanzu kudu da minti biyu lokacin da asar yake shiga don haka akwai kuskure game da galibi cewa na asar anan ba ta wuce karfe 4 shi ko akwai lokacin da a karfe 4 kamar yanda a yanzu lokacin bai shiga ba sai 4 da minti 2 to ina ga waɗanda suke yin la'asar 3 da kwata ina wanda su kullun 3 da rabi wasu ko 4 sauran kwata wasu ko karfe 4 daidai hatta da karfe 4 lokacin bai ida shiga ba minti 2 ya rage a yanzu dan haka wannan kuskure ne wanda ya zama wajibi a gyara saboda ita sallah Allah ya kayyade mata lokaci tana da farkon lokaci kuma tana da ƙarshe dan haka shi yin binnan sallah haramun ne ma'ana yin ta kafin lokacin ta domin shigar lokaci sharadi ne kaga yanzu misali ai magariba turawa take kuma gaya asuba ita kuma a yanzu ta fara jiya da baya dan haka kamar yanda sauran salloli lokacin su yake canzawa magariba da asuba to haka su ma waɗannan sauran salloli na'am to shine dai abin da ban gane ba
kamar lokacin da suke karanta hadisi na ƙarya mun yake
a shi hadisi na ƙarya kasancewar in an danganta in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimta aka kama sunan shi ko arne ya kama sunan shi haƙƙi ne nashi dole kai masa salati ko arne yace Muhammad dole ne akan mu ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na'am idan aka ce uluhiyya an ciro shi ne daga al-ilah idan aka ce al-ilah shine al-ma'budu bil haqq ubangiji ta'ala kenan in aka ce ilahun shine ma'ana al-ma'bud abun bauta shi ko abun bauta yana kasancewa abun bauta da gaskiya yana kasancewa abun bauta da ƙarya ubangiji ta'ala shine abun bauta da gaskiya kamar yanda yake zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyu al-kabir idan aka ce al-uluhiyya bi ma'ana al-ubudiyya ma'ana ibada Ubangiji ta'ala shi ya cancanci ibada. An gane ku? Ma'ana zul uluhiyya, ma'abucin cancantar ibada. Domin ya faɗa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Shine abun bauta a cikin sammai kuma shine abun bauta a cikin ƙasa. Mala'ikun da suke cikin sama Ubangiji ta'ala suke bauta ma, haka halittun da suke cikin ƙasa shi ya cancanci a bauta masa. Da haka can cikin suratul an'am yake cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, shine Allah wanda yake abun bauta a cikin sammai kuma shine abun bauta a cikin ƙasa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul buyu, kuma mun gama, wato muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen al-musaqa, wato shine ban ruwan garka, shayarwa, da kuma al-ijara, wato shine kwadago, ka dau wani aiki ya gama aiki ka biya shi, ko kuma daukan hayar wani abu wanda shine ake kira al-kira. Mun tsaya ƙarshen wato hadisin Hamzala ibn Qais, Allah ya ji kansa, yake cewa na tambayi Rafi ibn Khadij, Allah ya kara masa yadda, dangane da bada hayar gona bi zahabi wal fidda, wato da zinari da azurfa. Ma'ana mutum ya bada kuɗi a bashi hayar gona, menene hukuncin haka? Ba kala sai ya ce da ni la ba sa bihi, ya ce ai ba laifi mutum ya ɗau hayar gona, ma'ana ya bada kuɗi a bashi gona ya noma. Sai ya ce innama kanan nasu yu'ajiruna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala al-madiyanat wa aqbali al-jadawil wa ashiya'a min az-zar. Yace ku san da cewa mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance sukan bada hayar gona ala al-madiyanat, wato akan abin da ke fitowa a magudanar ruwa. Lafazin maziyana ci jam'i ne na maziya, ma'ana inda ruwa yake guji, inda ruwa yake gudu kenan, ma'ana hanya ta ruwa wadda ake yi a cikin garka. To mai gona sai yi sharadin cewa duk shukar da take gabar magudanar ruwa ta shi ci, wa aqbalil jadawil, da waɗanda suke bakin korama. An gane ko? Waɗanda suke kenan bakin ƙorama, sai ya ce duk shukar da take nan tashi ci, wadda dai a kullun a cikin ni'ima take. Wa ashiya aminal jizar, wato da wani abubuwa daga cikin shukar sai ya keɓance ya ce daga wuri kaza zuwa kaza nawa ne, duk itacen da suke gabar ƙorama nawa ne, waɗanda suke wato inda take gudana su ma nawa ne. Shine yace fa ya haliku haza wa yaslamu haza wa yaslamu haza wa ya haliku haza, yace wannan yakan hallaka wani lokaci, wa yaslamu haza, wannan kuma sai ya kubuta, wa yaslamu haza, wani lokaci wannan ya kubuta, wa ya haliku haza, wannan ya kubuta. Ma'ana wani lokaci a cikin abin da mai gona ya wari yace nashi ne, sai Allah ya kaddara cewa yayi kyau yayi amfani, shi kuma abinda aka bar ma shi mai aikin cewa sauran nashi ne, shi kuma sai ya halaka yake kyau. wani lokaci na ma'aikacin yayi kyau na mai gona kuma sai ya halaka, to sai ake samun rikici da jayayya. Shine yace walam yakul linnasi kira'un illa hadha, mutane ba su da wani suhuri da suke badawa ko mu ce wata haya da suke badawa ta gonakai a wannan lokaci in ban da wannan. To rikici sai ya waita abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin su ma'aikatan da masu gonakan, inda shi mai gona ya riga ya ware wurare waɗanda suke masu amfani ya nuna cewa nashi ne, daga nan zuwa can nawa ne, daga nan zuwa can naka ne. To sai ake samun rashin zuttuwa. Bari zalika zajara anhu, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsawatar ya yi hani game da irin wannan haya ta gonakai da ake badawa wato a lokacinsa. Sai ya ce fa amma shay'un ma'lumun mabumun, ya ce sani dai duk wani abu wanda yake sananne wanda yake abin lamunta, ya ce fa la ba'sa bihi, wannan babu laifi game da shi. Idan abu ya kasance kenan sananne ne kuma wanda yake abin lamunta ya ce fala ba asabihi, wannan babu laifi. Kaga a nan idan ka ba mutum hayar gona ya ɗauki kuɗi ya baka, kaga wannan abu ne wanda yake sananne kuma kai ka riga ka lamunci wannan kuɗi da ya baka kenan ka maika masa gona ta yi amfani ko kar ta yi amfani, wannan tashi ta rage al'amari ne wanda yake hannun Allah, kai ka riga ka damƙa masa hayar gona ka amshi iya abin da yake naka. Ko kuma lokacin da ka bada hayar gona, to zaka bada ta gaba ɗaya da sunan cewa ya je ya nemi iri ya yi shuka ya nome, abinda aka samu na amfani da kaka kenan za ku raba tsakiya, kai ka ɗau rabi shi ya ɗau rabi. Kamar yadda kar mu manta hadisai sun gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ma Yahudawan Khaibar gonakai da cewa su ci gaba da nomawa, abinda aka samu na amfani za a raba tsakiya su su ɗau rabi. Rabi a kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan hadisai suna tabbatar da halaccin wato ita wannan mu'amala wadda ake kiranta al-musaqa, kenan ban ruwan gona ko kuma al-muzara'a, shine mutum ya bada gona mutum ya shuka, abinda aka samu na amfani a raba tsakanin shi da mai gonar. Kenan anan sai mu fahimci abinda baya halatta wato shine na kasancewar mutum ya bada hayar gona akan ya ware wani bangare cewa nashi ne, daga wuri kaza zuwa nashi ne, daga wuri kaza zuwa kaza na shi wanda aka ɗauka ne ma'aikacin, to wannan shine baya dacewa. Kenan sai dai a bada a dunkule abinda aka samu na amfani gaba ɗaya, kenan iyayen da kuka yi rijejjeniya tsakaninka da shi, in ma a kasa uku kai mai gona ka ɗau kashi biyu shi ya ɗau kashi ɗaya, ko shi ya ɗau kashi biyu kai mai gona ka ɗau kashi ɗaya, ko kuma a raba tsakiya iyayen da kuka dandance, wannan shine iya abin da ya halatta a shari'anci. Za mu tashi hadisi na gaba. Alal musannif rahimahullahu ta'ala وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمؤاجره رواه مسلم ايضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يؤطه. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة rajulun uqiya bi thumma qadara wa rajulun ba'a hurra thumma akala thamana wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajra rawahu muslim wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه وفي الباب أن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكل هاضعاف وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة Malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan riwaya ce ta Thabit ibn Dhahhak Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam naha anil muzara'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani game da bada hayar gona game da abin da kenan sharan abin da take tsirasuwa sai yace wa amara bil muajara wato yayi umarni game da bada haya a gane ko lafazin muajara wato min al ujra ne kenan lada naka bada haya gona a baka wani lada shi kuma al muzara'a kenan na cewa ka bada gona mutun ya noma in ya noma kenan ya dau wani kaso daga cikin amfanin da aka samu kai ma ka dau wani kaso shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da haka lafazin muzara'a an ciro shi ne daga azzar azzar wato shuka kenan muzara'a kenan mutun ya bada gona a shuka a nome abinda aka samu na amfani a raba tsakanin shi da mai gonar to shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani amma kuma wa amara bil muajara wato yayi umarni game da mutum ya bada hayar gona kenan a bashi kuɗi to tare da cewa al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wanda shi wannan hadisi yana nuni ne zuwa hanin wato ita bada hayar gona ka ba mutum ya noma cewa abinda aka samu na amfani a raba sai dai anan ya kamata mu fahimci cewa wannan hani ba yana fa'idantar da haramci bane domin akwai hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da halaccin mutum ya bada gona ga wani ya noma abinda aka samu na amfani su raba tsakanin shi da mai gona kamar yanda shi wannan hadisi akwai makamancin sa shi ma na cikin sahihu Muslim hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda Abdullahi dan Umar ya kasance yakan bada hayar gona to sai labari ya cin masa cewa ai Rafi'u ibn Khadij al-Ansari ya kasance yana hani game da bada hayar gona na cewa mutun ya ba wani ya noma abinda aka samu na amfani su raba kamar yanda shi Thabit ibn Dhahhak ya rawaito wannan hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da muzara to haka shi ma Rafi'u ibn Khadij wato yake hani a lokacin nan sai Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya hadu da Rafi sai yake ce masa menene naji kana bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'amari na bada hayar gona na cewa mutun yaje ya noma abinda aka samu na amfani su raba tsakanin shi da mai gona Rafi sai yake cewa naji wato wasu amina su biyu suna bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sun halarci yakin Badar suna bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha an kira ila yayi hani game da bada hayar gona. Abdullahi dan Umar sai yake cewa ni ko tabbas yace wallahi nayi sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gona ana bada hayarta. Yace ni abu ne wanda yake tabbas a gona. Sannan bayan wani lokaci Ibnu Umar sai ya fasa bada hayar gona dan kar aje wani abu ya faru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhadi shi bai sani ba. Dan haka sai ya daina saboda takatsantsa, amma shi yana da tabbas in cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana bada hayar gona. Ka dau gona ka ba mutum ya je ya noma, abinda aka samu na amfani ku raba tsakaninka da shi, ko kuma ka bada kuɗi a baka hayar gona kai ka je ka noma. Yana da tabbas in cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana haka. To dan haka anan malamai da suka hada kan waɗannan hadisai suka ce a shi wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da bada hayar gona, wato wannan a farkon al'amari ne. An gane ko? Saboda mutane suna da buƙatar wato shine wuraren noma, kamar yanda su al-muhajirun waɗanda suka kauro Madina suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da gonakai. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci mutanen Madina na cewa su taimaka musu su ba su hayar gona, ma'ana su ba wanda bai yi da gona shi ya je ya noma, abinda aka samu na amfani su raba tsakanin su da mai gona. To shine a wannan lokaci a farkon musulunci ne, lokacin farkon al'amarin manzon Allah ya yi hali. Baka ba da hayar gona baka ce kudi kake so a baka, a sai dai ka ba wani ya je ya noma, abinda aka samu na amfani ku raba tsakanin ku da shi. Kamar yanda akwai hadisi na Jabir Allah ya kara masa yadda, wanda yana cikin Sahihu Muslim, yake cewa su mutanen Madina wato suna da gonakai da dama, wanda banda wanda suke nomawa akwai gonakan da sai ma su yi shaya babu masu noma. To sun kasance suna bada hayar gona sai su ba mutum ya je ya noma, abinda aka samu na amfani a kasa uku, shi wanda ya noma ya dau kashi daya su su dau kashi biyu, ko kuma a kasa hudu shi wanda ya noma ya dau kashi daya su su dau kashi uku, ko kuma a raba tsakiya. Manzon Allah sai yake cewa da su man kanat lahu ardun, duk wanda yake da wata gona kari. Manzon Allah yace fal yazra'aha, duk wanda yake da wata gona kenan bayan ga wanda yake noma. Manzon Allah yace fal yazra'aha, ya noma ta auli yamnaha akahu, ko kuma ya taimaka ya ba dan uwan shi shi ya noma. Fa in aba, in yaki ba zai bada ba, fal yumsika, to ya rike kayan shi, amma ba maganar a bashi kudi a dau haya. Hadisi ne yana cikin Sahihu Muslim. Kaga wannan kenan hani wanda Thabit ibn Bahar ya rawaito da shi hadisin da Rafi'u ibn Khadija ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da bada hayar gona, kina wannan a farkon al'amari ne domin jama'a su taimaka ma junansu. Wanda wannan yana daidai da shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da ajjana mallayya ya wuce kwana uku. Manzon Allah ya ce kada kwana uku su zo nan gaba a samu naman layya a gidan mutum ya aje. To da wata shekara ta dawo sai sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yanda muka yi bara shine na rashin aje naman layya ya wuce kwana uku, shin bana ma haka ne? Manzon Allah sai ya ce a kowa ya aje naman shi iyayen da ya so. A wannan hani da na muku manzon Allah ya ce saboda mutane suna cikin kunci, suna cikin bukata, kenan dan a taimaka ma jama'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin cewa kar mutum ya aje naman layya ya wuce kwana uku. Amma da yake jama'a da suka samu wadatuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk wanda yake so ya aje naman layya shi iyayen da ya so, in ma shekara zai yi ba laifi bane. To dan haka a farkon musulunci sai yayi hani kenan na cewa duk wanda yake da gonakai to in ma ya noma gonakan shi gaba daya,
ko kuma ya ba wani ya noma abinda ya samu na amfani su raba, amma maganar ya ba da gona a bashi kudi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani. Shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an kira'il, wato an kira'il ardi, kamar yanda shi Rafi ibn Khadij wato ya rawaito na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da ba da hayar gona.
To haka kuma akwai hadisi wanda Zaid ibn Thabit, Allah ya kara masa yadda, lokacin da wato ya samu labarin cewa Rafi ibn Khadij wato yana hani game da
bada
hayar gona, sai yake cewa yaghfirullahu li Rafi, ana wallahi a'lamu bil hadisi minhu, yace Allah ya gafarta ma Rafi, yace wallahi ni na fi shi sanin abinda hadisin ya kunsa. Yace halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi, yace mutane ne suka ringa samun sabani a farko, sai mutum ya bada hayar gona ga wani cewa ya je ya noma gonar, amma sai ya ware wasu wurare ya ce daga wuri kaza zuwa kaza nashi ne, daga wuri kaza zuwa wuri kaza itace kaza su kuma na shi wanda zai noma gonar ne. Kamar yanda ya gabata a wancan hadisi, wani lokaci sai na mai gona ya kubuta, na shi ma'aikacin kuma ya zamanto ya hallaka, ko kuma na mai gonar ya hallaka na shi wanda yake ma'aikacin ya kubuta, aka ringa samun sabani da hayaniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hane su game da haka. Dan haka kenan, in a dunkule mutum zai ba da gona ga wani ya je ya noma, abinda aka samu na amfani in ma a raba tsakiya ko a kasa uku, shi mai gona ya dau kashi biyu, shi ma'aikacin ya dau kashi ɗaya, ko shi ma'aikacin ya dau kashi biyu, mai gona ya dau ɗaya, ko a kasa uku ko a kasa hudu, to wannan duka halaka ne. Ko kuma mutum ya ba da kuɗi a bashi hayar gona ya je ya noma, wannan duka abu ne wanda yake tabbatacce. Kuma haka Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, iya haka ya fahimta kenan, mutum ya ba da hayar gona da bangaren abinda za ta tsirar kenan, cewa abinda daga wuri kaza zuwa kaza na wane ne, shi ne abinda ya haramta. Don haka dai a takaice dai, shi wannan hadisi na Thabit ibn Dhahhak, Allah ya kara masa yadda, da ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da al-muzara'a, wato shi ne ba da hayar gona ga wani ya noma abinda aka samu a raba, wannan a farkon al'amari ne dan jama'a junansu ya taimaka ma juna, manzon Allah ya yi hani. Amma lokacin da aka kai an wadatu kira ya zamanto galibin jama'a suna da sana'a, to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauke wannan hani kenan, ya bada damar kana iya badawa kenan wani ya noma abinda kuka samu na amfani ku raba, kamar yanda ya bada gonakai na Khaibar wato ga Yahudu cewa su noma abinda aka samu na amfani su raba tsakaninsu da shi. Shine sai ya ce wa amara bil muajara, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni game da wato bada hayar gona ta hanyar wani lada wanda yake sananne, kamar yanda ya gabata a wancan hadisi da yake cewa fa amma shay'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi, sani dai wani abu wanda yake sananne abin lamunta, to wannan babu laifi kenan ku yi jinga, a nawa zaka ban hayar gona? Yace to zan baka hayar ta jika 50, kace a kai dai ka rage mun jika 40, to ya karbi wannan kudi sai ya bar maka gona, kai ka je ka noma, duk abin da ka samu na amfani naka ne, shi dai ya riga ya karbi kudin sa, ta yi amfani ko kar ta yi, wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah. Sannan hadisi na gaba, wato hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda na faɗa ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa a'ada alladhi hajamahu ajra yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sanya an yi masa kahu lafazin ihtajama wato an ciro shi ne daga wato alhijama idan aka ce alhijama shine a tsatsaga jiki a kafa kahu a zuko jini ya fito shine ake kira da alhijama wanda yake da irin wannan sana'a shine ake kiran shi hajjam hajjam shine a Hausa ake cewa wanzani asalin wanzani wanzani hajjam ne a Larabci kenan wanda sana'ar shi shine kaho kenan a tsaga jiki a kafa kaho a zuko jini ya fito wanda shi kaho yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na samun lafiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa ku san da cewa ana samun waraka wato a cikin abubuwa uku da izinin Allah abu na farko manzo Allah yake shan zuma domin Allah ya faɗa fihi shifa'ul linnas game da shan zuma akwai samun waraka abu na biyu manzo Allah sai ya ce wal hijama wato da kahu shi ma akwai samun waraka da izinin Allah mara lafiya in dai za a tsatsaga jikin shi ai masa wannan kahu to da izinin Allah zai samu lafiya na uku sai yake cewa wal kai wato da sakiya ko kace lalas manzo Allah ya ce sai dai ina kyamar lalas menene alkai shine a sanya karfi cikin wuta sai yayi ja sannan sai a ringa dodanawa a jikin marar lafiya an gane ko ba sai kurji ba rauni wanda yake warkewa a'a haka kawai marar lafiya an yi to da izinin Allah in dai za a sanya karfi cikin wuta in yayi ja sai a zo a ringa dora masa to da izinin Allah zai samu lafiya shine ake kira alkai manzo Allah yace sai dai ni ina kyamar wato alkai shine anan Abdullahi dan Abbas ya rawaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wato ya sanya an yi masa kaho wa a'ada alladhi hajamahu ajra manzon Allah ya ba wanda ya masa kahon manzon Allah ya ba shi ladan shi ya biya shi yace walau kana haraman lam yu'dihi inda a ce haramun ne to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bashi ba da bai biya shi ba inda a ce abinda zai karba na ladan haramu ne ce to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bashi ba to haka hadisi na gaban sa hadisin Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kasbul hajjami khabisun manzo Allah yace sana'ar wanzanci sana'ar wanzami manzo Allah yace khabisun wato mumuna ce shin anan da yace khabisun yana nihin cewa haramun ne ko ba yana nihin haramu bane kamar yadda wasu malamai suka tafi dan haka akan wannan mas'ala malamai suka samu sabani jumhurin malamai sun tafi akan cewa sana'a ta wanzanci wato halakci sai dai mu gane anan fa in aka ce wanzami galibi a yaren Hausa wanda sana'ar shi aski ma wanzani ake ce mishi shi ko a Larabci suna da bambanci shi wanda yake mai aski abinda ake kiran shi hallak ake kiran shi an gane ko wanda zai aske maka kai ko ya rage maka gashi shi wannan babu sabani game da halaccin shi to galibi mu anan sana'a ce biyu mutun da yake hada su shine yake yin hijama ma'ana kaho kuma shine yake aski to dan haka sai aka bashi sunan gaba daya ake cewa hajja to amma shi wanda sana'ar shi kawai shi yayi aski ne shi abinda ake kiran shi hallak wannan shi babu sabani game da halaccin sana'ar shi kenan wanda ke akwai sabani wanda shi sana'ar shi yin kaho ya tsantsaga jiki ya kafa kaho ya zuko jini shine ake kira hajja kenan shine wanzami a Larabci to shine malamai suka yi sabani game da
hukuncin ita wannan sana'a, jumhurin malamai sun tafi akan cewa wanzanci halaka ne. Sun kafa hujja da wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya an yi masa kaho, kuma ya dauki lada ya biya wanda ya masa kahon. Ibnu Abbas ya ce inda haramun ne, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai bashi ba wani abu. Sai dai kawai sana'a ce wadda take kaskantacciya koma baya, dan haka hanin wato malamai suka dauke shi akan cewa tsarkakewa ne. In so samu ne mutum ya nemi wata sana'a ta daban, kar ya mai da wanzanci shine sana'a. In ka iya, in mutum yana da bukata, kai masa fi sabilillah, kar ka karbi komai, ka taimaka taimakon juna ne. Amma na ka mai da wannan sana'a ita ce sana'ar ka, kake ci kake sha, to wannan akwai karhanci, amma ba haramun bane. Daga cikin malamai akwai waɗanda suka tafi akan cewa shi wannan hadisi an shafe shi, an gane ko cewa da haramun ce sannan daga baya aka yi hali, kenan suka ce wannan hadisi da yake kasbul hajjami khabisun, wato sana'ar wanzani mummuna ce. Suka ce wannan hadisi a farko ne daga baya kenan aka shafe, amma a magana mafi rinjaye wannan babu wani dalili, babu wani dalili wanda ya nuna cewa wato wancan hadisi shi yazo daga baya cewa da a farko haramun ne, wannan babu wani dalili akan haka. Da haka shi al-Imamu Ahmad da wasu daga cikin malamai sun tafi akan an karhanta ga da ya mai da wanzamci ita ce sana'ar shi, an gane ko, ya mai da wanzamci ita ce sana'ar shi, ta hanyar wanzamci zai ringa ci yana sha. Suka ce ga da wannan suka ce bai dace ba, amma suka ce in shi in bawa ne suka ce wannan ya halatta, in bawa ne wato ya halatta, kamar yanda wato kamar yanda hadisi ne ingantacce yana cikin musnad na al-Imamu Ahmad, haka kuma yana cikin as-Sunanul Arba, hadisin Muhayisa wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sana'a ta wanzamci, ya nuna cewa yana son yayi sana'a ta wanzamci, manzon Allah ya hane shi. Yana ce akan cewa shi so yake yi, manzon Allah sai ya ce masa to ba laifi je ka kai, amma duk abin da ka samu, manzon Allah ya ce ka ciyar da dabbobinka, ma'ana ka ciyar da raƙuman ka, kenan abin da ka samu na sana'ar ka ciyar da kenan raƙuman ka, dabbobin ka kuma da bayin ka, manzon Allah ya ce ka basu. Don haka wannan hadisi na Muhayisa yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wato halaccin sana'a wadda take ta wanzamci. Shine anan malamai suka ce inda a ce haramun ne, to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai umarce shi cewa ya ciyar da bayan shi abu wanda yake haramu, saboda kamar yanda kai baya halatta ka ci abinda Allah ya haramta, haka bawon ka baya halatta ka bashi abinda Allah ya haramta. Kuma yaya za a yi in har cewa haramu ne, yaya za a yi abu ya zamanto mallakar ka? Don abinda Allah ya haramta bayan da za a yi ya zamanto mallakar ka har ka yi abinda ka ga dama da shi. To don haka magana mafi rinjaye kenan sana'ar wanzamci halakci, sai dai an karhanta da ya mai da wanzamci shine sana'ar shi, saboda sana'a ce wadda take koma baya. Abinda ake bukata in har da hali, in zaka ma mutun kaho, to kai masa fi sabilillahi, karka karbi komai, ka nemi lada a gun Allah subhanahu wataala. Amma in ya dauka ya baka, to wannan ba laifi, kana iya karba, amma kin karbar shi yafi dacewa. In ma ka karba, to bai dace ba a ce ka ci wannan lada, in ma wannan zaka yi kenan sai dai ka ba kamar misali dabobinka ko bayinka ka ciyar da su, amma kai a matsayinka na da matsayinka ya wuce ya zamanto wanzamci shine sana'arka. Kenan wanzamci kenan na yin kaho, kenan na tsaga jiki jini ya fito, ba wanzamci ba wanda yake na aski. Da haka shine Ibn Abbas Allah ya kara musu yadda kenan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya an yi masa kaho, da aka gama manzon Allah ya dauki lada ya biya wanda ya masa kahon. Shine sai yace walau kana haraman lam yudi, inda a ce cin kudin wanzamci haramun ne, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bashi ba. Kuma haka hadisi ne ingantacce, akwai na wannan riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wanda shi ma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim, wanda akwai wani wanzami wanda ake kiran shi Abu Daiba ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaho, da ya gama manzon Allah ya sa aka auno tiya guda ta dabino aka bashi. Kuma manzon Allah ya umarci mabiyansa na cewa su sauƙaƙa masa haraji, kar a tsananta masa, domin shi a lokacin nan yana daga cikin waɗanda ake karɓar haraji daga gunsu ba musulmi ba ne. Manzon Allah ya yi umarnin cewa a sauƙaƙa masa, kar a tsananta mishi, a rage mishi akan abin da yake badawa. Kuma bayan da ya gama manzon Allah sai da ya ɗauki tiya ɗaya ta dabino ya bashi. To dan haka kaga wannan dukkansu dalilai ne waɗanda suke nuni zuwa cewa sana'a ta wanzamci halakci. Kenan wannan hadisi da yace samanul da yace kasbul hajjami khabisun, wato da yace sana'ar wanzami khabisun. Lafazin khabisun anan ba yana nihin haramu ba, lalle shi lafazin khabis wani lokaci yana daukan ma'anar dukiya wadda take ta haram, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa kulla yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith. Abinda Allah yake nihi da al-khabith a wannan aya shine haramu. Sannan kuma lafazin khabith yana daukan abu wanda yake mummuna kenan koma baya, kamar yanda can da yace ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, sai yace wala tayammamul khabith minhu tunfiqun, kar ku nufaci mummuna ku ce shi za ku ciyar. Kaga yanzu misali tuwon da ya kwana ya yi tsami, kaga khabis ne, amma ba haramu ba ne ba, in ka san ba zai maka illa ba, don tuwo ya yi tsami cin shi ba halaka ba, nan ba haramu ba ne. In za ka ba almajiri sai ka gaya masa tuwon fa ya yi tsami, in ya ce ba na haka ma. Kaga a nan in har za ka ba da tuwo sadaka fi sabilillahi, abin da ya dace ka bada sabon tuwo, ba sai tuwo ya lalace ka daina amfani da shi sannan zaka dauka ka bada, wannan khabis ne. Shine Allah ya ce wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Ko kuma yanzu misali kai ne zaka ciyar da dukiya, sai ka diba wadda baka amfani da ita koma baya ka ce ita zaka bada, to Ubangiji ta'ala yayi hali wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, kaga ai ba dan cewa haramu bane. Yanzu misali riga ta cire ka ce ita zaka bada, to kaga wannan khabis ne, amma tare da cewa anan ba ana nihi ba haramu, ma'ana mummuna ce kenan, ta riga ta tsufa, ka bada sabuwar riga shine yafi dacewa. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci tafarnuwa da albasa cewa khabisai, me yasa? Saboda wato ana cutuwa game da warin su, amma ba dan cewa cin albasa ko cin tafarnuwa cewa haramu bane, ba dan haramu bane. Kira anan da yake kasbul hajjami, wato sana'ar wanzami, manzo Allah yace khabisul mummuna ce, ma'ana sana'a ce wadda take koma baya, wadda bata dace ga daya mai da wanzamci cewa shine sana'ar shi. Wanzamci na a tsaga jiki kenan, ayi kaho jini ya fito, wannan bai dace ba a ce daya mai da wannan sana'ar shi, ba wanzamci ba wanda yake na aski kadai. Kenan in har za ka yi abin da ya kamata kenan, kama mutun kaho fi sabilillahi, ka nemi lada abun Allah subhanahu wa ta'ala. In ya baka wani abu ya halatta ka amsa, amma ko ka amsa to wannan abu kar ka sarrafa shi ga cinka da shanka. Abin da ya kamata ka ciyar da dabobinka ko kai sadaka da shi. Shi ne malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana shi ma wannan dai wato ujira ce, ma'ana lada ne na ka dauki mutun yayi maka aiki ka biya shi ladan shi. Kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuni zuwa halaccin karɓar lada akan yin magani. Baka da lafiya za a yi maka magani, likita sai yayi sharadi ya ce to nawa zaka bada, ya dora maka kuɗin da zaka biya. Saboda shi hijama hanya ce ta samun lafiya magani. Aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya dauki ladan ya biya wanda ya mishi. Kenan shine jawazu akhdhi al-ujra 'ala al-mu'alajati bi-t-tibb, halaccin kenan karbar lada akan yin magani, kenan ta hanyar likitanci kenan abinda kai ma mutun na magani ya biya ka. Sannan hadisi kenan wannan shine jami'in da aka yi tsakanin waɗannan hadisai guda biyu, kenan yana nihi sana'a ce halatacciya, amma akwai karhanci ga daya mai da sana'ar wanzamci ita ce sana'ar shi, amma ba haramun bane. Anan da yace khabisun kenan yana nihi ai abu ce wanda take mummuna. Khabisun anan bi ma'ana radi'ul, ko kuma kace daniyu, abu wanda yake koma baya. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada, wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allah ta'ala, ubangiji mai girma da daukaka na fada, thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyama, ubangiji ta'ala yace mutum uku wato ana khasmuhum yawm al-qiyama, ni ne abokin jayayyar su a ranar kiyama, ma'ana da ni za su ja. Idan aka ce khasm shine abokin jayayya wanda kuke ja'in ja tsakaninka da shi, kuke wata shari'a, to shine anan yace salafatul mutane uku ana khasmuhum, ni ne abokin jayayya da su yawm al-qiyama a ranar kiyama. Farko wanzan Allah yace rajulun uqdiya bi, wato mutumin da aka bashi alkawali da ni, mutum ya hada ka da Allah yace na baka amana saboda Allah, an gane ko, kazo za ku kulla wata yarjejeniya da mutum, ya hada ka da Allah yace to Allah shine wakili na, ma'ana na baka amanar Allah ga ta a hannu. Thumma gadara, sannan yayi yaudara, bayan mutum ya baka alkawali tsakanin shi da Allah, ka dau lumfashin shi ka yaudare shi, to ka tabbata cewa kai da kai yaudara da Allah za ku jayayya a ranar kiyama. Inda shi wannan mutumin ya baka amana ne da Allah, ya hada ka da Allah, yi kai yarda ka amince ka dauki wannan amana, sannan kai yaudare shi. Shine yace rajulun uqdiya bi, mutumin da aka bashi alkawali da ni, kenan aka bashi wata amana da ni, thumma gadara, sannan yayi yaudare mutumin, ubangiji ta'ala yace to ni ne abokin jayayya da shi wanda ya yaudara kenan a ranar kiyama. Na biyu sai ya ce wa rajulun ba'a hurra, wato da mutumin da ya sayar da ɗa, ya kama ɗa ya je ya sayar da shi a matsayin bawa ya ci kuɗin, thumma akala samana, sannan ya ci kuɗin, ubangiji ta'ala ya ce shi ma da ni za a yi jayayya a ranar kiyama. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, lafazun hurran anan yana ɗaukan duk wani abu wanda yake ƴantacce, abinda babu wani wanda yake da mallakar shi. Kenan duk abu wanda yake ƴantacce, wanda babu wani wanda yake da mallakar shi, shi ma ana kiran shi hurran. Shine kamar misali duk abin da aka fidda cewa kayan jama'a ne, kenan kaga kaya ne ƴantacce, babu wani wanda zai zo ya tsaye ya ce nashi ne. To shi ma duk wanda zai sayar da abu wanda yake na kayan jama'a, to shi ma ya shiga ƙarƙashin wannan hadisi, da ubangiji ta'ala za su yi jayayya a ranar kiyama. Shine kamar muka yi misali, kamar in ka ɗauki titi, kaga wannan abu ne wanda yake ƴantacce, idan ka biyo titi babu wanda ya isa ya zo ya hana ka, domin babu wanda zai zo ya ce titin shi ne ya hana wani ya wuce, kaya ne na jama'a na kowa, abu ne wanda yake na ƴanci. Shine kenan kamar misali, ko wani katon fili da za a fidda a cikin unguwa, nasfi milik wanda cewa na jama'a ne in suna da wani sha'anin su kowa ya zo yayin sha'anin sha'ana to wannan shi ma ya shiga karkashin hur abu ne yantacce wanda kowa yana babu wani wanda yake da mallakar shi duk wanda ya sai da wannan ya ci kudin shi ma ya san da Allah za su yi shayayya a ranar kiyama shine yace wa rajulun yace da mutumin da ba a hurra wato ya sayar da ka thumma akala thamana sannan ya ci kudin ko kuma kace da mutumin da ya sayar da wani abu intacce kayan jama'a kenan kayan da babu wani wanda yake da mulkin shi na jama'a ne to duk wanda ya sayar da wannan ya ci kudin shi ma ya tabbata da Allah za su yi jayayya a ranar kiyama nan lafazin fa akala thamana ya ci kudin kar ka fahimci cewa sai in ci kai koda baka ci ba in dai kayan jama'a ne to bayya halatta ka zo ka sayar da shi domin kana da laifin sayar da kayan jama'a kayan jama'a babu wani wanda zai iya tsayuwa ya sayar da shi in ma za a sayar da shi dole sai an samu ahadul halli wal aqd manya jama'a sun zauna sun tattauna sun ga cewa akwai wata maslaha ta su jama'a kenan maimakon abu kaza ana iya sayar da shi kenan abinda aka amsa na kuɗi kuma sai a sarrafa shi akan wani abu wanda yafi amfani akan wannan kin kamar yanda misali in ka dauka a ƙasa in za a yi wani abu dole sai an zauna a ce ayin konse da minister kenan an tattauna an ga menene akwai maslaha ta jama'a sannan ya kamata a ce ayi to amma duk wanda ya biyo ta bayan fage ya sai da kayan jama'a ya ci kudin ya tabbata da Allah za su yi jayayya a ranar kiyama sannan sai ya ce wa rajulun nistajara ajira na uku maza Allah ya ce da mutumin da ya dau wato ma'aikaci aiki ya dauke shi kwadago fastaufa minhu ya cika masa aikin ya gama walam yudihi ajrahu kuma bai bashi ladan shi ba ka dauki mutum aiki yayi maka aiki ya gama kuma ka kibiyan shi kudin shi ka cinye masa ka danne masa haƙƙin sa to ka tabbata da Allah za ku yi jayayya a ranar kiyama wanda wannan yana nuna mana girman laifi na mutumin da zai dauki mutum aiki ku yi jinga da shi kaza zaka ba ya gama aiki kuma ka danne mishi haƙƙin shi ka kibiyan shi to ka tabbata cewa wannan haƙƙi nashi da ka danne ba da shi ba za ku yi jayayya a ranar kiyama da Ubangiji subhanahu wataala wannan shine mahallin shahid da malam ya shigo da wannan hadisi a cikin kenan wannan babi na al-ijara kenan in ka dauki mutum aiki ya gama aiki to ka biya shi haƙƙin shi ka biya shi ladan shi cikakke kar ka rage komai kaga ta yi menene fastaufa minhu ya cika masa aikin shi shi ko anan kai ma'aikaci da aka dauka in ka ki cika aiki ka nuna ka cika aiki kuma wannan yaudara ce kai kai ma kana da laifinka na musamman a gun Allah subhanahu wataala tunda shi wanda ya dauke ka aiki amana ce ya dauka ya baka karka ha in ce shi ka tsaya kai masa aiki tsakaninka da Allah kuma iya abinda kuka yi yarjejeniya da shi ka cika mishi aikin shi kana cika aiki shi kuma dole ya dauki haƙƙin ka ya baka idan bai baka haƙƙin ka ba da Allah za su yi jayayya a ranar kiyama in ku kai yaudare shi maimakon gaya ya dauke ka aiki ya baka amanar ga abinda za ka yi masa kai masa ha in ci kake tsaya kai masa aiki to zaka tashi da tuta ta mai yaudara a ranar kiyama saboda yasa ya baka amana kuma ka yaudare shi ya yarda da kai ya baka wannan aiki amma baka cika mishi aikin shi ba to dan haka wannan hadisi kuma yana ƙara fa'idan tadda mu shi ma'aikaci baya cancantar a bashi ladan shi sai ya cika aiki an gane ko sai ka cika aiki in ba da zaran an zo an dauke ka aiki ka ce a kai a baka kudi kamar yadda wasu ma'aikata sai sun cinye kudin aiki wai kafin su fara aiki wani sai ya ci rabin kudi ko sama da haka shi yasa a ƙarshe kawai sai ya watsar maka da aiki ko kuma ya bubbuga kawai sai kana bin shi yana wahantar da kai yasa saboda ya riga ya cinye kudi in ma dama dama ne bakin iya ka san abin da ya maka to sai ka dan bashi wani abu ka dan cira masa hallo in yayi wani dan abu ka cira mishi yanzu misali aikin wuni da ake yi yanzu mutum ya zo wajen aiki tun da safe ya ce a biya shi kaga ai sai an kai yamma lokacin da aka sauka daga aiki sannan a zo a biya shi iya kenan kudin mu ne shi a gane ko to haka in ka ba mutum aiki kaza nake buƙatar kai mu kenan sai in ya gama aiki sannan ya cancanci a bashi ladan shi gaba daya in ya nuna yana da bukata ka amince mishi to ba laifi bane ka gabatar mishi wani bangare na ladan aiki, in kuma ka yarda da shi gaba ɗaya ba laifi bane kana iya bashi ladan aikin gaba ɗaya kafin ma ya fara aikin, in dai ka yarda da amanar shi na cewa zai tsaya ya maka aiki tsakani da Allah, kana iya biyan shi kafin ma ya fara aiki. Amma shi a shar'ance bai cancanta ba a bashi ladan shi gaba ɗaya kenan sai ya gama aiki, kamar yadda anan yace fastawfa min ya cika masa aiki walam yu'dihi ajrahu, sannan kuma bai bashi ladan shi ba. Kuma wannan hadisi yana nuna mana yanda musulunci yake da kwadai akan kiyaye haƙuƙuwan ma'aikata, duk wani wanda aka dauke shi a matsayin ma'aikaci to dole ne a bashi haƙƙin shi, idan aka tauye masa haƙƙin shi to wanda ya tauye masa haƙƙin da Allah za su yi shayayya a ranar kiyama. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah, manzon Allah yace lalle mafi cancantar abinda kuka karbi lada akan shi shine yace littafin Allah, shine abinda yafi cancanta ma a ce kun karbi lada akan shi. Da haka dangane da shi wannan hadisi malamai sun samu sabani akan wani hadisi shi ma ingantacce ne da yazo, hadisin Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda, hadisin yana cikin Sunan Abi Daud, wanda yake cewa akwai wasu mutane daga cikin ahlus suffa talakawa waɗanda suka yi hijira suna zaune a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran su ahlus suffa, yace akwai wasu jama'a na kasance ina koyar da su alqur'ani, inji shi Ubada ibn Samit, sai wani daga cikin su sai ya dauki baka sai ya bani, ma'ana baka wanda ake halbi na kibiya ya dauka ya bani, sai nace wannan baka ba zan rike shi a matsayin dukiya tawa, yace amma zan rike shi a matsayin kawai in ringa yaki domin daukaka addinin Allah, na rike shi ne a matsayin makami domin yaki na daukaka addinin Allah. Yace sai na je na fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya rasulullahi wasu mutane daga cikin ahlus suffa ina karantar da su alqur'ani, wata rana wani daga cikin su ya dauki wani baka ya bani, kuma ga bakan yace ina abinda nake so in yaki da shi domin daukaka addinin Allah. Manzon Allah sai yake cewa in kunta tuhibbu an tudawwaka daukan min narin faqabalha, manzon Allah yace in har kana so ai maka dan wuya na wuta a ranar kiyama to ka karbi wannan baka. Kaga kenan wannan hadisi me yake fa'idantarwa, haramcin karban lada akan koyar da alqur'ani. To shi ko wannan hadisi sai ya ce mafi cancantar abinda kuka karbi lada akan shi shine littafin Allah. To dan haka malamai sai suka samu sabani akan cewa shin yana halatta mutum ya karbi lada akan koyar da alqur'ani da yake ko kuma bai halatta ba. Jumhurun malamai al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da sauran magabata sun tafi akan cewa karban lada akan karantar da alqur'ani halakin. An Imamu Abu Hanifa shi ya dau wannan hadisi na Ubada ibn Samit akan cewa karban lada akan karantar da alqur'ani haramun. To dan haka waɗanda suka tafi akan halacci hadisin su yafi inganci, sannan kuma akwai dalilai da dama irin hadisin Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda, wanda suna cikin tafiya suka yada zango ga wata alƙarya suka nemi a karɓi bakuncin su, ba a karɓi bakuncin su aka taimaka musu, sun dan fita bayan gari kawai sai ga wani aguje yazo yana sanar da su cewa ai mai garin wannan ƙauye wata kunamin ruwa ta harbe shi, a cikin ku akwai wanda ya iya ruqiya, akwai wanda ya iya ruqiya. Anan Abu Sa'id yace na tafi na nuna cewa na iya, nace amma ba zan yi ba sai an yi jinga. Aka yi jinga za a ba su garke na dabobi in har shi wannan mai gari ya samu lafiya. Abu Sa'id yace na karanta masa Fatiha na tofa take yanke kamar an kunce ma raƙumi akala da baibai, Allah ya bashi lafiya. wannan alkawari da aka yi na garken dabobi aka bashi, ya kawo gun ɗan uwansa suka ce a'a mu ba za mu taɓa ba sai mun je mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya jinjina ma Abu Sa'id yake ce masa wa ma adraka annaha ruqya, wa ya sanar da kai cewa suratul fatiha addu'a ce ta neman waraka. Manzon Allah ya ce ni ma ku raba da ni. To malamai suka ce anan kamar yanda ya halatta a karbi lada akan ruqya shine karanta ma marar lafiya alqur'ani domin samun lafiya, to haka wato ga karantarwa ya halatta mutum ya karbi lada. Tunda yanzu wannan baya da lafiya ne aka karanta masa alqur'ani domin Allah ya bashi lafiya, manzo Allah ya tabbatar da halaccin karban wannan lada, to ina ga karantar da shi alqur'ani. Kuma haka hadisin alwahiba, macen da ta zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna masa ta bashi kanta, manzo Allah ya kalle ta sama da ƙasa bata gamsar da shi ba, manzo Allah ya sanda kai ya kyale zuwa jima wani sahabi ce ya rasulullahi in har kai baka da bukatar ta ni a aura mun ma, manzo Allah ya ce masa je ka nemo sadaki, ya buga bai samu komai bai dawo, manzo Allah ya ce je ka nemo koda zobe ne na bakin karfe, yaje ya buga daidai da zobe na bakin karfe yayi wuya, yazo ya tsaye ce ya rasulullahi sai dai gyamtona, ma'ana zanan da yake daura a tsatsan shi. Manzo Allah ya ce to me za ta yi da wannan zanan ka, in ka bata kai kuma ka daura ni. Manzo Allah sai ya ce shin me ka haddace na alqur'ani, ya zano ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya surorin da ya haddace. Manzo Allah ya ce zawajtuka habi mama akamin alqur'an, na aura maka ita a madadin abin da kake da shi na alqur'ani. Manzo Allah ya ce je ka karanta da ita shine sadaki. Kaga wannan karantarwa da zai mata koyar da ita alqur'ani shine matsayin sadakinta. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da halaccin karban lada game da koyar da alqur'ani. Amma asali abin da ya dace masu karantar da alqur'ani da limammai da sauransu, abin da ya dace albashi ya kamata a yi musu daga baitul mal da za a ringa biyan su, ba wani bane zai ringa ɗauka daga aljihunsu, a'a daga asusun ƙasa za a ringa ɗauka ana biyan su. Wannan shine abin da ya fi dacewa. Amma in har ba a ba su wannan haƙƙinsu ta wannan ɓangare, to dole waɗanda suka kawo ‘ya’yansu da suna a karantar da su alqur'ani dole a ɗora musu abin da za su biya su biya. Tunda shi ma dai malamin ai ci yake sha yake, kuma yana da iyali yana da buƙata kamar yadda kuke da buƙata, kenan ba za a girke shi a zaunar da shi kuma ba tare da biyan shi albashin shi ba. Don haka dai a takaice wannan hadisi yana fa'idantar da mu halaccin kenan a ɗauki mutum a matsayin ma'aikaci ne ya karantar da alqur'ani a biya shi ladan shi, kamar yadda kenan jumhurin malamai suka tafi akan haka. Wanda suka tafi akan cewa bai halatta ba su ne malaman Hanafiya, wanda dalilin su wancan hadisi kenan na Ubada ibn Salih. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a abul ajira ajrahu qabla an yajifa araqu, manzon Allah ya ce ma'aikaci ku biya shi ladan shi kafin jifin shi ya bushe. A abul ajira ajrahu, ma'aikaci ma'ana labura, manzo Allah ya ce ku biya shi ladan shi kabla an yi jifa arabuhu, kafin jifin shi ya bushe. Kenan anan yana gama aiki ka dau haƙƙin shi ka bashi. Wannan umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wajibi ne mutum ya yi gaugawa ya biya ma'aikaci haƙƙin shi idan lokacin biya yayi. In alƙawarin wata kuka yi wata yana mutuwa, to wajibi ne ka biya shi da haƙƙin shi kafin jifin shi ya bushe. Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi. A baban akwai hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda yana cikin wato wannan al-Musnad na Abu Ya'la al-Mawsili da kuma as-Sunan na al-Imam al-Baihaqi da kuma al-Imam al-Tabarani ya rawaito hadisin daga Jabir, shine malamin yace wa kullu hadithun, amma dukkan su dai hadisai ne masu rauni. Don haka Sheikh Nasir Albani ya hada hanyoyin da hadisin ya zo, hadisin ya inganta shi a cikin littafin sa Irwa'ul Galil,
don haka hadisi ne sahihi abinda yake fa'idantar da mu wajabcin yin gaggawa game da biyan ma'aikaci ladan shi bayan ya gama aiki. Duk wanda ka dauka aiki yana gama aiki ka bashi ladan shi ba tare da jinkiri ba, wannan wajibi ne. Kenan jinkirta biyan shi ba tare da wani uzuri ba, wannan kuma haramun ne. Don haka yace a'adul ajira ajrahu, wato ma'aikaci labor ku bashi ladan shi kabla an yi jiffa araku, kafin jikin shi ya bushe. Idan aka ce ar shine shibi. Sannan hadisi na karshe a baban hadisin Abu Sa'id, Allah ya kara masa yadda, yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manista ajira ajira, duk wanda ya dauki hayar wani labor ya dauke shi aiki, to fal yusammi lahu ujratahu, ya ambata masa iya ladan da zai biya shi. In dai ka dauki mutum zai maka aiki, to a farko ka gaya masa kafin ya fara aiki kaza zan baka, in ya yarda ya amince, in kuma bai amince ba to ya bar aiki, ko kuma dai ku yi yanda za ku sasanta. Amma haka sai in mutum ya gama sannan ka dauka ka bashi, wannan kuma bai dace ba. Me yasa? Saboda kasancewar anan so da yawa akan dan samu rikici. Sai mutum ya gama aiki in ka bashi abu ya raina kuma ya ringa shin haushi, ko kuma kai kai da mutum nawa zan baka sai ya ce a ai babu komai kawai ba da abin da ka bada, kuma sai in ka bashi ya raina. Ana Allahumma sai dai in kai ka san duka aikin da ake yi duka bai wuce a ba mutum shi ka guda, to anan sai ka kyale kana nihin ka kyautata masa ya gama aiki ka dauki kamar ko wata 300 ko wata jika biyu ka bashi. To wannan ba laifi bane. Amma in dai ka ci a hilci abinda ake yin wannan aiki, to abinda ya kamata tun kafin ya fara aiki ku dandance da shi nawa zan baka kai mun abu kaza. An gane ko? Wannan shine yafi dacewa. Shine yace manista ajara ajiran, duk wanda ya dauki labura aiki zai dauki labura aiki, to fa li sammi lahu ujratahu, ya ambata mishi ladan da zai biya shi kenan kafin ya fara aiki. Abdurrazzaq As-San'ani shi ya rawaito hadisin, amma akwai datsewar sanadi a cikin hadisin. Al-Imam Al-Bayhaqi ya sadar da hadisin ta hanyar Al-Imam Abu Hanifa, sai dai a takaice dai hadisin bai inganta ba, hadisi ne wanda yake da'ifi. Sai dai don haka duk abin da zai janyo rikici da jayayya, to a shar'ance ana famar tun farko a toshe wannan. Kenan dan haka don kar abin ya kai rikici kenan kafin mutum ya fara ma aiki ku yi rajajeniya ku dandance nawa zaka bashi, wannan abu ne wanda yake da asali a shar'anci. Dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.